a wani taron bita da kuma wayar da kan masana harkokin kasuwanci da ƴan kasuwa da ofishin kula da harkokin kasuwanci na Najeriya ya shirya a birnin Lagos na jihohin yammacin Najeriya guda shida. Babban daraktan hukumar ambasada Chido Osakwe ya bayyana cewa Najeriya za ta ci gajiyar wannan kasuwa muddin aka fara amfani da ita, tare da yabawa da matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka tun farko na kin shiga cikin kungiyar, sai an tuntubi masana da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin kasuwanci na Najeriya kafin a amince su shiga. Yana mai cewa
Nigeria's economy shall be larger than the economy of Australia. We have everything to gain and very little to lose.
Ambassador Osakwe ya bayyana cewa idan har Najeriya ta rattaba hannu a wannan yarjejeniya, to ko shakka babu tattalin arzikin Najeriya zai zarta na kasar Australia. Hakan zai wadata ne idan har Najeriya ta taka rawar ta kamar yadda ya kamata a kasuwannin na Afirka. Ita dai wannan yarjejeniya, kamar yadda daftarin kungiyar kasashen Afirka ta fitar, ya nuna cewa akwai kasuwa tsakanin ƴan Afirka biliyan 1 da miliyan 2, kuma hakan zai kara yawan kasuwanci a nahiyar da fiye da kashi 52.3 cikin 100. Duk da wannan gajiya ce da kasashen Afirka za su samu, ita kuwa Najeriya a bangaren ta za ta ci gajiyar wani yarjejeniya ne na fitar da kayayyakin da ake kerawa a cikin gida Najeriya zuwa sauran kasashen nahiyar Afirka, wanda tun kafin ma wannan yarjejeniya ya zata, Najeriya kamar da masana suke bayani tana fitar da irin wayannan kayayyaki zuwa kasashen makwabta, kai har ma dai zuwa kasar Congo. Injiniya Awol Ibrahim na daya daga cikin wakilan kungiyar masu kananan masana'antu ta Najeriya da su ma suka ce sun amince Najeriya ta shiga wannan kasuwa.
Muna da ra'ayin Najeriya ta shiga wannan kasuwa, amma gwamnati ta tashi tsaye ta yi wayansu gyare-gyare a wayansu al'amura, wayansu abubuwa da zai ba wa Najeriya dama ta rike wannan matsayinta, domin a ganinmu Najeriya in ta sa hannu a kan wannan za ta samu, Najeriya za ta samu riban wayannan abubuwa. Amma muna da goyon bayan a sa hannu, amma Najeriya ta ɗauki wasu matakai wanda zai ba da dama mu ci gajiyar wannan abubuwa.
Me ya fargaban 'yan Najeriya ko kuma kamar ku masu kamfanoni matsakaita game da wannan yarjejeniya farko ko kuma wakilan?
Dama fargaban da yawanci mutane suke gani zai faru shine akan cewa ita Najeriya akwai shauran kasashen da suke cikin Afirka suna iya karya wa'irin yarjejeniyoyi, bisa ga yadda suna iya zuwa karya wa'irin yarjejeniyoyi su haɗa baki da wa'irin kasashe na kasashen Turai su riga kawo musu kayayyaki su ce a ƙasan suke masu suke yi, sai kuma Najeriya mu kuma ba mu da ƙarfin wutar lantarki, ba mu da, muna da wasu matsalolinmu wanda muke ganin wannan ba zai zo ya faru ba. Amma
ita ma a bankaranta Gindiya Mulifat Sani, shugaban kamfanin hada motocin Mulifat Motors, ta bayyana cewa sun amince da Najeriya ta shiga wannan kungiya sai dai wani hanzari ba gudu ba.
What unity is that we don't really appreciate our country, and that is what led us to where we are. We've been exporting some of our products like butter, which I mentioned. We have Lenas in those days. We have Bichamp in those days. Look, we have been exporting. We have Cabri. We have all these things.
Matsala a nan na ganin muna da duk wasu nau'o'i na ci gaba da ya kamata a ce mun taka rawa a kasuwannin duniya. Muna da kamfanin bata, muna da Bichamp, muna da sauran kayayyaki da ake kerawa a Najeriya tare da fitar da su waje, amma yanzu a ina suke? A watannin baya ne dai shugaban kasa Muhammadu Buhari yake sanya hannu a yarjejeniyar buɗe kasuwannin kasashen na Afirka tare da alƙawarin gabatarwa 'yan Najeriya, musamman ma dai 'yan kasuwa, damar sanin abinda wannan yarjejeniya ya kunsa kafin gwamnati ta rattaba hannu a kai. Abinda kuma yanzu za a ce bayan taro da kuma faɗakarwa da ma'aikatar kasuwanci ta Najeriya ta gudanar a shiyoyi shida na Najeriya, 'yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin kasuwancin Najeriya sun amince da Najeriya ta shiga cikin wannan yarjejeniya. Babangida Cikin Hore, Amurka daga Lagos.